Rahotanni daga garin Gombe na bayanin cewa dazuzazun nan ne bomb ya tashi a unguwar da ake kira Kasuwar Mata, inda ya janyo sanadiyar rasa rayukan mutane uku, ciki har da dan kunar bakin waken. Sannan kuma mutane guda 20 suka sami raunuka aka kai su asibiti. Ga dai yadda wasu mazauna garin Gombe da ƙarin bayani kan al'amarin a hira ta da su ta wayar ho.
Albumin akan shi wani ne da su akan mashin. To, kawai sai exploding da shi kafin ya zo antikararin nan. To, abin sai Allah ya takaita shi a kansa sai wani garo da ya ji ciwo.
To,
kuma ciwon ba serious ba ne an kai shi asibiti.
To,
kuma jama'a sun da suka yi ta dukan gawarsa aka sa mata wuta. Zero zero stress ne ai.
To, shi dan kura bakin waken ne dai abin ta kare a kansa.
Shi a kan kawo ya kare.
To,
an samu bomb blast ne a Longon da State University. To, wannan junction din an cika laren da na ce kwana da yi fili ɗinka. Akwai mutuwa ne? Ki gaskiya kan akwai mutuwa wanda suka yi ta da mu muna masallaci abu ya faru.
To, sun yi attack kamar kafin
yawan mutane kenafes. A cikin kenafes suka zo su uku. Sannan kuma hanyar da suka yi sun yi gabar yan tikalare sai suka rufe wannan wajen. Suka rufe wannan wajen suna nema su yi U-turn su zagaya ta wajen. To, sai abu ya fashe.
Okay, wato bomb din ya fashe a cikin kekenar da
take. Kekenar din ne, amma as of now gaskiya ba ra iya sani level na casual system ba. Dan yake amma Red Cross sun dan yi trushin zuwa cikin wannan wuri kuma security. Shi mutane kuma ka saki da mu yi raka ya faru akan dan guje ta gurbiya dan guje.
Jihar Gombe dai tana fuskantar hare-haren bomb a cikin 'yan kwanakin nan. Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.